dorénavant, donc le prix va passer de 538 à 668.
Da yake bayani dangane da wannan mataki lokacin da ya bayyana a kafar gwamnatin Niger, ministan kasuwanci Alkash Alhada ya ce daga yau Litinin 1 ga watan Agusta farashin litar gasoil ko kuma man diesel ya tashi daga dala 107 da tamma guda da sefa zuwa dala 133 da tamma guda, abin da ke nufin an sami ƙarin dala 26 a kowane lita. Matakin ya biyo bayan karancin man diesel din da yakin Ukraine ya haddasa a kasashen duniya, inji ministan. Sai dai wani darajin kare haƙƙin dan adam bugo da ƙari tsohon shugaban gidan mai na Mobil Alhaji Salisu Ahmadu ya ce bai gamsu da wannan hujja ba.
Duk mai hankali ya san wannan ba hujja bace ba. Wannan wani salo ne na cema kurin na yaudara, kurin a ci gaba da cutar ba kauye. Amma cewar kudin ikirin zai sa a ƙara kudin mai wani magana ba ta su ba. Har yanzu mamu bamu kai shi ba can waccan kaso duniya ta cikin OPEC wanda take kula da farashin na hawa ko sabka. An kana da uwa a gindin murhu bai kamata ka kwana da yunwa ba.
Jamhuriyar Niger wacce yake hako da ganguna 20,000 a kowace rana kan ware ganguna 7,000 na tataccen mai domin amfanin cikin gida. Yayin da aka sayar da ganguna 13,000 ga kasashe makwabta irin su Nigeria, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin da kasar Ghana. Sai dai yanayin karanci da tsadar man diesel din da aka shiga a waɗannan kasashe a washegarin mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ya tilastawa direbobi da dama ƙetarewa Niger domin cika tankunan motocinsu, lamarin da ke haddasa dogayen layuka a gidajen mai. Saboda haka hukumomi suka yanke shawarar ƙara kuɗin gasoil kwatankwacin yadda abin yake a ko'ina a nahiyar Afirka, inji ministan. Ganin irin alaƙar da ke tsakanin sha'anin sukuri da man fetur da kuma irin yadda abin ke tasiri akan sha'anin kasuwanci, ya sa magidanta irin su Malam Halidu su nuna damuwa akan yiwuwar fuskantar hauhawar farashin abinci sanadiyar matakin gwamnatin.
Kare ne kamata a dube ta tun da yau an kar kudin amman kudin motoci suna karuwa. Cikin motocin ya ce dauka abinci a kawo, masu motoci in sun kar kudi kenan masu daukar kaya su ma dole sai su kar kudi, ba abin da bai tsada yanzu.
Ministan kasuwanci Alkash Alhada ya nanata cewa ƙarin farashin bai shafi man fetur da kalanzir ba. Ya kuma yi tunatarwa akan cewar a bisa ka'ida a kowane wata gwamnati kan sake duba farashin da ya cancanta a sayar da mai daidai da yanayin da ake ciki a kasuwannin duniya. Dama dai tun a makonnin baya aka fara yaɗa jita-jitar cewa wasu makarraban gwamnatin Niger sun fara yunkurin aiwatar da ƙarin kuɗaɗen man fetur. Sai dai a wancan lokaci shugaban ƙasa bai yi na'am da wannan shawara ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.